بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أئمة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتالي بنظرة تأتي لنا بالزفر. باب ما جاء wannan babi ne cikin abin da yazo fi waqtil magharibi cikin lokacin sallar magriba. Haddathana Qutaybatu Qutaybatu yazantar da mu. Haddathana Hatim bin Isma'ila Hatim dan Isma'ila yazantar da mu. An Yazid bin Abi Ubayd daga Yazid dan Abi Ubayd. An Salamata bin al-Akwa'i daga Salamata dan Akwa'i. Qala Salamata dan Akwa'i yace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسير هذا أمس الله صبوت عليه شيئا كثيرا يصلي المغاربة ينا صلى المغاربة إذا غربت الشمس إذا رانا تخوادي إذا رانا تخوادي شكنا في أكرا صلى النبي كاد صلى وتوارت بالهجابي إذا رانا تقويا تكين أبن ديكي تاريتا إكي شاما كانتشيتا إذا انت شكا إذا شكنا عندنا غنمتا إلا كما wani dutse ne bayan duniya nan take shiga. Allahu alam dai ma'ana idan ta kuya dai inda shikenan mu nan ta faɗa daga wajen ko ta tafi wajen wayansu mutane mu kuma dai ta bar wajen mu to shikenan sai a sallah. Qala sai yace wa fil babi a wannan babi an jabirin an karba daga sahabin annabi jabir wa sunadihi an karba daga sunadihi wa Zaid ibn Khalid an karba daga Zaid dan Khalid wa Anas da Anas wa Rafi ibn Khadijin an karba irin wannan hadisi daga Rafi dan Khadijin wa Abi Ayyuba da Abi Ayyuba wa Ummu Habibata da Ummu Habibata mata Annabi ce sallallahu alaihi wasallama wa Abbas ibn Abdul Muttalib da Abbas dan Abdul Muttalib wa ibn Abbas da Abdullah dan Abbas wa hadisul Abbas wannan hadisi na Abbas an ruwaya mawqufan an arawaito shi abin tsayawa daga reshi daga maganarsa ko huwa asahu shi yafi inganci wa sunabihi shi kuma hadisin sunabihi lam yasma min annabi bai ji daga annabi ba wa huwa sahibu abi bakr shi ma abocin ya kila da ya ji daga sayyidina abubakar ne radiyallahu ta'ala anhu. Qala abu isa tirmidhi yace hadisu salamata bin al-akwa'i hadisun salamata dan akwa'i hadisun hasanun sahihu hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa huwa qawlu aksari ahli al-ilm shine fadin mafi tili daga malamai min ashabin nabi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum da wanda yazo bayan su min at-tabi'in daga tabi'ai iktaru dukkan su sun zabi ta'jila salatul maghribi gaggauta sallar maghriba ma'ana idan rana ta faɗi wa karihu ta'kira amma sun ki a jinkirta ta hatta qala ba'du ahli al-ilm habba arin malamai yace laysa li salatil maghribi illa waqtun wahid maghriba ba ta da wani lokaci sai lokaci guda ɗaya shine rana ta faɗi wa zahabu suka tafi ila hadisin nabi sallallahu alaihi wasallama zuwa hadisin manzon Allah haisu sallabihi jibril ta inda jibril ya salla da shi وهو قول ابن مبارك شيني فدم مال ابن مبارك والشافعي ده شافعي gaskiya ne hadisi sahihi riwayan Abdullah ibn Abbas na farko da riwayar Jabir da Annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan riwaya guda biyu yayi sallah da farantin rana ya shige da farantin rana ya shige amma ai akwai kuma hadisin Muhammad ibn Fudail da ya karba daga Abi Hurairata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace azhar tana da farko tana da ƙarshe farkonta in rana ta tai zawali inuwa ta sauka kamar yadda muka faɗa ƙarshen ta ko zuwa kamu daya ƙarshen ta kuma in inuwa ta rubanya mutum biyu la asar tana da farko tana da ƙarshe farkon la asar idan inuwa ta kai tsawon mutum daya tsawo daya ƙarshen la asar kuma idan rana ta yi dusu-dusu kuma kamar rana ta tafi za ta abu kuma magariba tana da farko da farantin rana din nan ya shige to shige nan magariba ta shiga tana da ƙarshe kuma kusan shafaki ya kusa buya
kaman isha ta kusa yi kaman takwas ta kusa to kuma ƙarshen lokacin ta kenan to wannan hadisi kuma shi ma hadisi ne ingantacce domin sun tabbata cewa Muhammad ibn Fudail din nan fiqa ne amintacce ne kuma hafizi ne mahaddaci ne to dan ya daukaka shi daukakawan sa ma tarbiya ce amma dai abinda aka fi so magaliba dai rana ta fadi shikenan ayi magaliba har Imam Malik amma saboda Imam Malik mazaunin gida wanda yake masallaci masallaci ne da magaliba ta fada ayi sallah amma matafi ba da fi ya jinkirta ta yayi mata jambu ta kadim jambu takir ba da fi ina tafiya da ban magaliba din har sai lokacin isha yayi ya kusa ya sauka yayi magaliba din yayi isha din to shi matafi ba da fi akan amma mazaunin gida dai da amma ala ayi hal ajiye wa'annan lokuta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da faɗuwar rana da gari ya danyi baki kaɗan shafaƙi haɗu ba duk in an yi ta ba zunubi lokacin ta ne babu ma ja wannan babi ne cikin abin da ya zo fi waqti salatil isha'i cikin yin lokaci cikin lokacin sallar isha al-akhirati ta ƙarshe Allahu alam in ka ce asuba ta farko al-zahar majiyata al-asr majiyata magriba majiyata isha kage ita take zuwa ta karshe to haddathana muhammad bin abdul malik muhammad bin abdul malik ya haddantar da mu bin abi shawari dan abi shawari shi kuma yace haddathana abu awana ya haddantar da mu am abi bishirin shi kuma ya kaba daga abi bishirin am bashir bin sadiqin shi kuma ya kaba daga bashir dan sadiqin an habibi bin salim shi kuma ya karba daga habibu dan salim annin nu'man bin bashir shi kuma ya karba daga nu'man dan bashir sahabban annabi ne kuma wanda ya ji yakin badar al-badari ya yi yakin badar qala nu'man bin bashir yace ana a'lamun nas bi waqti hadhihi salati ni na fi mutane sanin lokacin wannan sallah Allah ya dada shi ba laifi malami in ya san abu yace ya sani ba laifi ba ba cika baki bane bare ma ana ta rigima in shi ya san yace to kun gani kun san ni na san abin nan to ku bi magana ta saboda lokacin isha yana da rigima kware shi ma ba wani takamaiman lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam farkon sa dai in shafaki ya buya wannan ja da yake fitowa rana ta fadi in rana ta fadi za ka ga wani ja ya fito kuma ya lulluɓe gabas to wannan ja za a bar shi yana nan yana nan yana nan yana nan har in ya zama baki ya haɗi ƙarƙarin sa'awa ɗaya dai takaita awa ɗaya sai dai dan huce kana amma ƙarƙarin sa'awa ɗaya komai saurun mutum ga sallar isha ya bari sai awa ɗaya ta yi bayan magariba komai saurun mutum wannan abu ya damu baki hai da yawa wannan abu ya damu baki hai da yawa har Shehu radiyallahu anhu, Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya zo ya samu Kano wajen 1945 ya zo ya samu Kano suna cikin wannan rikici akwai wanda ba sa yin sallar isha sai karfe wajen 10 ko zuwa karfe 11 sai kaga ta fi karfin yara ta fi karfin abu akwai wanda su kuma da sun yi sallar magariba bai fi a jajar biyu guda ɗaya ba sai a kuma yi sallar kiran sallah sai a tashi an yi ta rigima akwai shugaban masu yin haka an yi ta rigima an ce ga annabi ya ce sai shafaki ya buya amma kana yin sallar isha abu cewa ga shafaki bai buya ya ce ba wannan jan ne shafaki ba da za a sa tsani a dora shi kan dala zai nuna shafaki kaman duk malamai ba ala ayi hal to sarkin Kano Sunusi ya tambayi shehu yaya maganar isha shehu radiyallahu anhu yake cewa abinda malamai suka tabbatar a kai cewa komai saurin mutum ya bari daga magaruwa zuwa isha a samu awa daya in kuma yana so ya dan jinkirta ta a samu awa daya da raji to ba laifi kuma da ramadana a jinkirta ta sosai ya zamanto ta tafi kamar awa biyu ko kuma dai iya abu shi ma biya zo ga malamai muhim komai saurin mutum kai yayi isha sai awa daya ta yi bayan sallar magariba kar yayi isha sai awa daya ta yi shafaki ya buya kenan komai saurin sa in yana so ya jinkirta ta kuma awa daya da rabi to kuma wannan ba to annabi yakan yi sallar isha da sahabbai in shafaki ya buya in ya ga sun taro a masallaci yayi in ba su da yawa ma yakan jinkirta ya jinkirta wani hadisi zai zo ma hafakiyar dare da ana tafiya to shi wannan sahabi Nu'man ibn Bashir yake cewa ana alamun nasi ni na fi sanin mutane lokacin hadisin salati da lokacin wannan sallah kamar an tambaye shi to sai ka faɗa miki yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ne tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala a gare shi ya kasance yusalliha yana sallar isha li suqudil qamar lokacin da wata zai fadi li salisin dan kwana uku lokacin da wata ya kai kwana uku to lokacin da yake faduwa din nan sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yake sallar isha to idan wata rana tsayawa farko ba kowa ne ma zai iya ganin ta ba kuma dan bayan magariba kadan kafin isha ma kafin awa daya ma ya fadi rana tsayawa farko rana tsayawa biyu ta biyu ne haka kila har kuwa iya sallar isha inda mai dan kwarin ido ya iya ganin sa to rana ta uku ne za ku ga hakkun gidan da sallar isha gashi a sama har ya dan yi shaci kada gashi a sama to zai tafi bayan isha zai tafi bayan isha kila ya kara awa daya ma da rabi sannan ya fadi to ya ce da annabi yana yin sallar isha idan wata dan kwana uku lokacin da wata dan kwana uku yake faduwa bayan Allah ba agogo na lokaci sai dai auna irin wannan to lokacin da wata dan kwana uku yake faduwa to daidai wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama yake sallar isha to za mu zo malamai sun bawa dare awa 12 yanzu rana tana faduwa mu a wannan lokaci da muke lokacin faduwar rana ba lokaci daya bane kamar yanda lokacin fitowa alfajir ba lokaci daya bane yanzu rana tana faduwa kamar karfe 7 ko mu take sallah karfe 7 to in muka ce 8 sallah 10 12 karfe 1 karfe 2 karfe 3 karfe 4 karfe 5 karfe 6 karfe 7 to dare an bashi awa 12 to in ka raba awa 14 na 12 nan in ka raba ta gida uku shi zai baka 8 sallah 10 in ka raba dare din nan awa 12 to faduwar wata dan kwana uku malamai suka ce ka ɗebi awa 1 da rabi a cikin awa 12 ka ɗebi awa 1 da rabi awa 2 da rabi kaga yanzu 8:30 a wannan a fadar shi wannan sahabi annabi yakan yi sallar isha karfe 9:30 kenan mu a sirgen mu yanzu idan dare yana farawa karfe 7 idan ku dare yana farawa karfe 6 za mu je wani lokacin da kuma karfe 6 ma an yi kiran sallah to in kuma dare yana farawa karfe 6 6 7 to idan dare yana farawa karfe 6 7 8 da rabi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar isha 8 da rabi idan dare yana farawa 6 a lokacin da yake farawa 6 amma kamar yanzu dare yana farawa karfe 7 to ya zama sallar isha annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kirgen na wannan sahabi annabi yakan sallace ta karfe 9:30 kenan to haddathana abubakarin muhammad ibn abana haddathana abdurrahman ibn mahdi an abi awanata shi ka karba daga abi an awanata bi hadhal isnad da irin wannan sanadi nahwu irin sa qala abu isa turmizi yace rawa hadhal haditha husaym ya rawaita wannan hadisi an abi bishr daga abi bishr an habib ibn salim daga habib dan salim an nu'man ibn bashir daga nu'man dan bashir walan yazkur fihi husaym shi husaym bai fadi an bashir ibn sabit ba ya tsallake sahabi ya tsallake malami da yake nan ya zama mursali wa hadisi abi awanata hadisin nan na abi awanata asahu indana shi yafi inganta a wajenmu da anna yazid ibn haruna domin yazid dan haruna rawa an shu'bata ya karbi wannan hadisi daga shu'batu an abi bishr daga abi bishr na hawar riwayata abi awanata irin riwayar nan ta abi awanata to malamai kamar da dai duk muka yi magana suka ce innal qamara fi laylatis salisah wata a dare na uku yana haduwa idan izama za sa'ataini wa nisfun idan awa biyu ta shige da rabi na dare to wannan lokacin wata dan daren kwana uku a wannan lokaci yake faduwa idan aka kasa dare aka bashi awa 12 kenan idan aka bashi awa 10 haka ibn turkumani ya fada a cikin littafin sa to kuma wannan zai nuna cewa haka ibn turkumani ya fada sai dai malamai sun ce da yake faduwar rana ta kan cancanta to ko ta canja dai alai halin wannan kirge yana nan zai iya yiwa ya awa 2 da rabi zai iya yiwa ya dan rage kadan zai iya yiwa ya dan kara kadan zai iya ragewa kadan zai iya kuma daga wannan suka ce wannan abin da shi wannan sahabi ya fada kila sallar da ya gani kenan dan ya fada domin sallar isha ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba annabi ya aje wani lokaci daya ba da zai yi sallar isha akai lokaci daya da annabi ya aje in shafaki ya kwaye daga nan ake fara ta amma daga faduwar shafaki din nan annabi yakan iya sallata daidai faduwar shafaki yakan iya karawa yakan iya karawa yakan tafi har rabin dare ma kamar yanda zai zo muhim in duk abin ya rikice mutum kamar yanda malamai suka tabbatar kar yayi isha sai awa daya tayi cin yayi a lokaci to daga nan kuma ya kara abin da ya ga dama wanda za su bi shi to wannan kenan mai littafi ya yi ta kawo kwana uku na wata tun daga 1950 wani abu ya dinga kawo kwana uku na wata kowane wata kwana uku ga awar da zai kama wannan ya ce za a zai kawo lokaci da yawa muhim dai karfe 9:30 in kamar irin yanzu ko kuwa karfe 8:30 in kamar lokacin da gare yake fara kamar karfe 6 ko kuwa komai saurin mutum ya bari sai isha ta yi awa daya sai magariba ta yi awa daya sannan ya sallar isha in kuma ana so a jinkirta awa daya da rabi sannan a yi abu to za ga yanzu kafin awa dayan ta yi ma wani ya ga wata a yi amma dai ala'ai halin in dai awa daya ta yi isha ta shiga babu maja babin abin da ya zo fi ta'kiri salatul isha'i cikin jirkin ta sallar isha al'akiratu ta karshe a kuma jinkirta ta haddathana hannaju hannaju ya zantar da mu haddathana abdatu abdatu ya zantar da mu an ubaidillah ibn umar daga ubaidillah dan umar an sa'idul maqburi daga sa'idul maqburi an abi hurayra daga abi hurayra ta kala abi hurayra ta yace kala nabi sallallahu alaihi wasallam annan mai jira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce laula an ashukka ala ummati ba dan kan tsanantawa al'ummata nauyaya musu ba dan kan matsanta al'ummata ba la amartuhu da na hore su an yi akirul isha'a su jinkirta sallar isha ila sulusul layli zuwa a raba dare uku a daukashi daya kawai yanzu idan an ba wa dare awa 12 to yanzu in ka raba 12 gida uku zai baka awa 4 kenan kamar yanzu zamanin yanzu da dare yake farawa karfe 7 kaga 8:10-11 zuwa karfe 10:11 kenan ila sulusul layli kenan shine kashin dare daya cikin ukun dare karfe 10:11 to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan kan matsanta al'umma ta ba da na hore su misali su sallar isha karfe 10:11 aw nisfihi ko farabin dare din to ita kuma 12 in ka kasa ta zai baka awa 6 kaga 8:10-12 karfe 1 karfe 1 kuma shine rabin dare a yanzu in kowa yana fara karfe 6 karfe 10:12 shine rabin sa to ba dan kan matsanta al'umma ta ba da na hore su dinga yin sallar isha karfe 10:11 ko karfe 1 wane mutum da zai ku wannan ran ta hajji ke sallallahu alaihi wasallam mun gode da ba dan ba mutum din to ba dan kan matsanta musu ba da na hore su dinga sallar isha ko karfe 10:11 ko karfe 1 su dinga yi sallallahu alaihi wasallam dan haka addini sauki ne da shi har ne addini yana ba dan kan matsanta هذا وما جعل عليكم في الدين من حرج الله جي سام كونشي ا cikin inde Allah ya daga abu annabi ya daga shi to mutun ya yubar wadan iyaka kar mutun ya ce zai aurara kala sulmu zai ce wa fil badi a wannan badi an jabir bin samurata an kawo daga jabir dan samurata wa jabir bin abdullah da jabir dan abdullah wa abi barzata da abi barzata wa bin abbas da abdullah dan abbas wa abi sa'id al-kudri da abi sa'id al-kudri wa zaid bin khalid da zaid dan khalid wa bin umar da abdullah dan umar قال ابو عيسى ترمذي يحيى حديث ابي هريره وان حديث من ابي هريره حديث ني حسن كتابه صحيح ان جاءتشي وهو الذي اختاره اكثر اهل العلم وان ني ابن ده مفي يوم معلمي فتذابا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه من الله والتابعين التابعين وغيرهم ده ونن سو راو سنغا تاخير صلاه العشاء الى اخرتي ا يجنكر تصلي العشاء تا قرشن نن har ta kai sha daya kuma ta kai garke daya wani mutum wajihi yaqulu ahmad da wannan ahmad yake fada wa ishaq da ishaq allahumma salli ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah wannan